أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكدم دار العظيم. السلام عليكم. من داكن كراتوما ديوان مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Muna cikin diwanin farko kamar yadda aka sani, wato tafsirul usul ga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi harfu shine, inda Maulana yake cewa bismillahir rahmanir rahim sakaytu wijadal khalqi ma asha ishu بذكر الذي منه تطيب المعايش فملك وسلطان الملوك خديمه وذا شرف لم يخمش فيه خامش خرجنا من الأغيار بالذكر دائما بحب رسول الله تنفى الفواحش على بجل المختار دون سوائه على بجل المحمود ما عاش عائش لئن غاب عنكم ذل حبيب فإنه بقلبي فلا يخدش فؤادي يخدش زماني رسول الله ومكانه وذلك حسن العبد إرّاش رائش خليفة رب العرش وأمينه وقد خضعت لأخمسيه الفرائش وشمس الهدى ليس الإدى هيكل الندى وهو شافع يوم القيامة نعيش ثنائي عليه قد كفاني فصليا عليه إلى الأبد فيا المعايش. مولانا شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه يأتي ثقفت وجاج الخلق ناديت na saita karkatar da karkatar anan wurin da yace saqiftu mijajal khalqi na saita karkatar da halitta tai ba yana nufin wai halitta na jiki ba yana nufin na halaye wato karkatar da halitta tai a wajen halayenta ba ta bin daidai ba ta bin ubangiji ba ta bin Allah to na saita karkatan ma asha aishu mutukan mai rayuwa ya rayu wato matukan da dan adam da yake da rai da wannan koyarwan nawa ina saitawa ina daita karkacewar da halitta ta yi wajen baudewa biyayya wa Allah wajen baudewa ta biyayya ga Allah nakan saita ta in daidaita ta da me bi zikril ladhi minhu taqibul ma'ayishu da ambaton annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan wanda da ambaton sa ne rayuwoyi suke yin dadi duk wata rayuwa da ka sani a duniyan nan babu rayuwa mai dadi kamar rayuwar ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda dukkan rayuwa takan yi dadi ne da ambaton sa alaihi salatu wassalam shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ce masa rafa'ana laka zikraka mun daga ambaton ka ya rasulullahi mun daga shi kololi mun kai shi inda duk aka fadi Allah sai an fade ka sallallahu alaihi wasallam fa mulkun wa sultanul muluki khadimuhu wa za sharafun lam yakmishan fihi khamishu mulkin duniya da sarautar sarakunan duniya duk waɗannan hadimai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ya kaura ya zo Madina ya kafa gwamnati ba a ce masa sarki dan ya wuce nan, ba a ce masa sultan dan ya wuce nan, ba a ce masa amirul mu'minin dan ya wuce nan, hatta khalifa ma ba a gaya masa, tare da shi khalifan Allah ne amma ba a ce masa khalifa, a annabi ake ce masa sallallahu alaihi wasallam. Sauran gwamnoninsa kuma wallatu, ko wani gwamna wali wanda ya nada shi akan wani gari, shi kuma ba a ce masa khalifa kamar da ake ga Abubakar da Umar da Usman da Aliyu, ba a ce masa kuma amirul mu'minin dan ya wuce nan, sai dai a ce masa annabi alaihi salatu wassalam. Wanda ya biyo bayansa Abubakar shi ne ake ce masa khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Abubakar ya wuce sarakuna, shi ko amirul mu'minin ma ba a ce masa khalifa, ake ce masa saboda zamanin Abubakar ba kirkiro istilahin amirul mu'minin ba, a'a khalifa ake ce masa sallallahu Abubakar radiyallahu anhu, ya khalifata rasulillah, haka sahabbai ke kiransa radiyallahu anhu. Ba a ce masa ko amirul mu'minin, baranta a ce masa sarki, a'a ya wuce nan, sai da ce masa khalifa. Zamanin Umaru radiyallahu anhu da yawo khalifanci, aka ce masa ya khali, wani zo kira shi ce ya khalifatullah, yace subhanallahi wannan ban kai ba ban isa ba, yace ya khalifata rasulillah, yace wannan matsayin Abubakar ne, sai yace masa ya khalifata khalifati rasulillah, ya khalifan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Umar yace to haza amrun yatulu, wannan an dauke shi aje wanda yazo bayana kuma sai kashi ya khalifata khalifati khalifati rasulillah, wanda yazo bayan shi kuma kira shi ya khalifata khalifati 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 rasulillah, haka dai abun aje tsau, bal antul mu'minuna, antum mu'minuna wa ana amirukum, ku mu'minai ne, ni ko ni ne amir dinku, ni ne sarkin mu'minai. Anan wurin riwaya ɗaya kenan, riwaya ta biyu an ce Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu shi ya fara kiransa amirul mu'minin, shi Umar ibn al-Khattab, da aka zamanin sa aka fara yin amirul mu'minina, amma Abubakar ba a ce masa amirul mu'minin, a khalifa ake ce masa. Umar ma ana ce masa khalifa, amma dai amirul mu'minin zamanin Umar ya fara, saboda wannan ladabi na sayyidina Umar da yake cewa shi kar a kira shi khalifa manzon Allah, khalifa manzon Allah Abubakar ne. To amma duk da haka ana kiransa khalifan manzo Allah din, sauran ma duk kula fa'ur rashidun haka ake kiransu. Usman shi ma amirul mu'minin kaman Umar din, Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin kaman yadda sauran. To al-Imam al-Hasan khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakansa kuma amirul mu'minin ne, sannan da ya koma hannun Muawiya ibn Abi Sufyan sai ya zama mulki, aka kiransa khalifa, aka ce masa ya amirul mu'minin a gabansa, amma an san dai mulki ne ba irin tafiyan Abubakar da Umaru bane da Usmanu da Ali, an san mulki ne, shi yasa shi ne farkon da yazo tafiya kafin ya rasu, yana da ɗansa mai magajinsa, saboda shi tsarin mulki an san haka ake yi dama. Sai khilafar ta zama mulki, dama nan sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khilafatu badi salasuna aman summa takunu ba'da zalika mulkan summa takunu mulkan azudan aw kama qala imma zamana, khilafa bayan shekara 30 kawai za ta yi, bayan nan sai ta zama mulki, daga ba ta zama mulki ma mai zalunci mai cizo, zamanin Banu Umayya ta kenan da Banu Abbas baya baya da waɗanda suka yi zalunci din. To wannan kenan, sai zama mulkin duniya da sarauta sultanul muluki da sarautan sarakunan duniya duka hidima yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Banu Umayya ta sun yi wata dubu suna mulki wajen kusan shekara 82 suka yi, Banu Abbas sun kai wajen kusan shekara 700 in an hada duka, amma dai ala kalli takdir sun fi shekara 600 suna mulki, saboda an yakin ta tarihi hijira shekara 656 aka kashe sarkin musulmi al-Mustasim billah a Bagadaza, kuma Tatar suka kwace mulki. To daular su da ta dawo daula ta biyu a Misra, lokacin da ɗayan su ya bayyana a Misra cikin jikokin Abbasiyawan, sarkin Misra ya masa mubaya'a, yana da shi khalifa, duk da dai mai rauni ne su shi sarkin da sauran mutanen tsohon sarkin suke gudanarwa, amma shi ake kira khalifa. To su ma sun yi zamani mai dan tsawo, to akalla ya kusan shekara 700 suke suna mulki Banul Abbas. Sannan bayan nan aka zo aka yi daular Mamalik, aka zo aka yi wato su daular su Ayyubiyyun din nan, su Salahuddin al-Ayyubi, bayan su daular Turkiya ta daular Usmaniya ta kama, daga baya ta shekara kamar 400 tana mallakan duniyar musulunci. Bayan nan sai aka samu, bayan yakin duniya na farko aka ci daular Usmaniya, aka yi yakin duniya na biyu kuma aka kare 1945, aka yi mulkin mallakan da aka yi dai wanda aka sani, ko da yake daman kafin yakin duniya na biyun ma da na farkon ma an fara cin wasu kasashe ana musu mulkin mallaka. Amma mulkin mallaka bayan yakin duniya na biyu, lokacin kasashe sun ma fara samun mulkin kai. To za ka ga da mulkin duniya, idan khilafa tana nan zamanin sahabbai, tana abin da ya kamata har zamanin al-Imam al-Hasan, har Muawiya ya kammala, da Yazid ya hau ya yi barnar da ya yi, sai ya zama daular Banu Umayya, ta bayan Banu Marwan sun karɓa su ma sun yi abin da suka yi na barna, abin da Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi ya yi na rusa Ka'aba da na kashe Abdullah ibn Zubair, bayan kafin shigawa wanda ya fi shi muni shine wanda Yazid ya na kashe al-Imam al-Husaini a Karbala, da kuma shi ma kokarin ya ruguza Ka'aba bai sa ba. To sai Allah ya kawo da su, sai ya kawo daular Banul Abbas. Daular Banul Abbas ta ba da tiri tiri kamar za ta yi abin arziki, ita ma da ta yi nisa. Fa tsala alaihimul amadu fa kasar qulubuhum wa kathiru minhum fasiquna. Da zamani ya yi tsawo sai zuciyarsu ya taurare, dama haka zuciyar ɗan adam take, tana da taushi ne idan ba ta samu nitsuwa a abin duniya mai tsawo ba. Insha Allah, cewa daular ɗan adam yakan yi wa Allah biyayya ne ya samu kansa yawanci cikin matsuwa da rashin gata da rashin galiyu. In ka dubi dukkan tarihin ɗan adam haka ya saba, a lokacin da yake da rashin nutsuwa, bai da gata, ana cin zalinsa, bai da galiyu, to lokacin yake wa Allah biyayya, bai da kaman Allah, a cikin bayi za ga shi ma Allah bai da kamansa. Idan yayi ƙarfi kuma yayi kalla inna lisa la yabga arrahu sagana, in arziki yazo dole kawai daga ta biyo baya, ba abin da zai hana ka. To daga nan kuma sai to haka aka saba. Banu Umayya ta bayan su ruguje Banu Abbas suka fara tirintar su, da mulki ya ƙara faɗaɗa su, suka aikata zalunci fiye ma da na Banu Umayya ta, wato ba don komai ba. Saboda haka ɗabi'ar ɗan adam ta saba dama cewa idan komai ya tafi daidai, to ba ka raba shi da irin wannan yanayin. Sai to bayan nan sun yi ɗagawa su ma Allah ya kautatar su, ya kawo da su, ya kawo daular Mamalik, ita ma da ta yi ƙarfi, ita ma raunin ya biyo baya, dole ne haka ne. Allah wanda zai kala hukumin dufin su ma jalin bada dufin kowa, sun jalin bada kuwatin dufan wa shaiba. Dan adam yadda halittarsa na jiki yake, haka psychological halittarsa ma yake, wato yadda physical structure ɗin sai haka psychological structure na mutum yake. Yadda Ibrahim ake fara da rauni yana jariri bai da kowa sai Allah, ya girma ya karfi kuma ya kai shekara 40 ya fara dagawa yana da karfi yana jin kai ya tara kudi ko ya tara dukiya ko ya tara mulki daga bayan ya tsufa sai rauni ya zo ya biyo baya da furfura to haka daula take in ta fara tana jaririya tana komai yanda ka tana biyayya Allah ta nuna rauni da gaza da sauransu idan tai karfi ta fara zalunci to sai rauni ya biyo baya in rauni ya biyo sai wuta ta zo ta kaudata ita ma ta fara abu mai kyau to haka Bani Abbas suka karba bayan su sai mamali daular Usmaniya sai yakin duniya na farko ya zo ya kauda azzalumai waɗanda suke aka ba kai mulki malaka aka kauda sarakunan da suke zalunci a wancan lokaci a ƙasashen musulmi ko ina aka yi mulki malaka aka kafa malaka ce an ba kowa yancin kansa shi shine halin da yake ciki yanzu sai ka cewa da mulki da fa mulkun wa sultanul muluki da mulki da sarautan da sarauta na sarakuna duka kadimu hidima yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa za sharafun wannan daukaka ne lam yak mission fihi khamishu wanda wani mai aibatawa bai isa yayi aibata wannan daukaka ba karan ya min al aghyari bi zikri daiman mun fita gabarin duk wani Allah ta hanyar zikiri muka manta da duk abin da ba Allah ba muka shagala da Allah gabarin waninsa ta hanyar ambatonsa a baki da ambatonsa a zuciya da fana'i cikin zikirinsa ya zama mun fitar daga duk abin da ba Allah ba da'iman a kowane lokaci bi hubbi rasulillahi da soyayyar manzon Allah kuma salazan tun falfa wahishu duk laifuka wanda suke na alfasha da soyayyar annabi ake kore su alfasha zunubin da bi ko da zunubin muni musamman in alqur'ani aka fadi alfasha yawanci yana nufin sha'awa sabon Allah na sha'awa tsakanin namiji da mace ko tsakanin namiji da namiji a'udhu billahi innakum latatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin qul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana ala bajali almuktar shi yace ni dai bajali almuktar almuktar bajali zabibin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bajali ya ishe ni duna siwa'ihi ko ma bayan waninsa wanda ba shi ba ala haka ne bajali almahmud abin godewa Allah manzon Allah bajali ya ishe ni ma asha aishi mutukan mai rayuwa ya rayu da in ga ba an kum zal habibu idan dai wannan masoyi wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buya muku ko abokan magana to fa innahu bi qalbi ni a zuciya na bai buya ba fala ya dish fuadi ya hadishu kada wani mai kushewa wani mai aibatawa yace zai aibata zuciya na kan wannan kan danna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba gushewa a zuciyar ba wato kar wani munkiri mai inkari yace ba haka ba zamani rasulullahi zamani na gaba daya ni na canja shi na mai da shi manzon Allah shine zamani na banda abinda nake gani banda abinda nake tunani banda abinda nake a cikin yanayi sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa makanuhu hatta duka zarf zarfu zamanin da zarfu makanin nawa duk sun canja sun zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda komai sai shi wa zalika hisnul abdi wannan da ka gani shine katangan bawa mai bashi kariya irra sharaishi in wani mai harbawa ma yace zai harbe ni zai harbi bawa yana cikin irin wannan katanga ta manzo Allah to ba abinda zai cuce shi khalifatu rabbil arshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khalifan ubangijin al'arshi a bayan kasa shine khalifan Allah a dukkan halittar Allah ba ma a bayan kasa kadai ba duk abinda ba Allah ba annabi ke wakilci kan abin alayhi salatu wassalam rabbil arshi shine mai kiman cewa rabbul arshi wato da yake a duk abubuwa da Allah ya halitta masu jikuna an yi ittifaqi ba abin da yake al'arshi girma a dukkan halittar Allah masu jikuna shi yasa aka ji cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah nan da ba wani Allah abin bauta da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma duk abu inda jiki ne ko menene ko mala'ika ne ma wanda suke an yi su da rayuka ba su kai al'arshi girma ba ba su kai kursi ba ma baranta na kursi kuma bai kai al'arshi ba annabi sallallahu alaihi wasallam mai jibril alaihi salam girman kursi sai ya ce da za a hada sammai bakwai da kasai bakwai a jefa akan kursi da sai a rika yadda kaga zobin ka ya fadi akan gado kana karkade zanin gado kana neman zobe haka za a rika neman sammai bakwai da kasai bakwai akan kursi na Allah saboda ba bakin komai suke ba sai su fadi kaman zobe a dauki kursi kuma a jefa kan al'arshi shi ma haka za a rika bincikawa kan gado ana cigen ta ina yadda ka sake neman zobe haka za su ana neman inda kursi yake, to da aka ba halitta da shiga al'arshi girma, to ubangijin khalifan annabawan khalifan ubangijin al'arshi ne, wawo aminu shine amintaccen sa, wa qad khaba alli ahmasaihi alfara'ishu, dukkan abinda za a ce an shimfida an taka ko an sunkuya ga tafukan kafa na annabi, sun sunkuya sun yi ladabi ga tafukan kafa guda biyu na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, in yazo takawa sunkuyawa suke duka tun daga al'arshi din har yayo kasan kasa. Wa shamsul huda shine ranar shari'a, laysul ida shine zakin makiya, wato zaki ne yakan makiya wanda makiya ke tsaro. Haikalun nada annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato mabubbuga inda ta inda ake samun kyauta, kyautar Allah daga ko ina ta annabi take fitowa, duk wani abu da ka sani Allah ne ya bayar annabi, kuma shine ta inda kyautar take fito. Allahu wal muti wa ana al qasim wa huwa shafi'un, annabi shine mai ceto yawmal qiyamati na ishu, wato ba wani mai ceto ranan alkiyama bayan an nemi annaba su zo su alaihi akansa, karkafani ya ishe ni komai, ya ishe ni jari, ya ishe ni ilimi, ya ishe ni komai ya gona ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa salli ya ubangiji kai salati alaihi akan shi ilal abadi har abadan, abada har abadan ba iyaka. Fa hayal ma'aishu, wannan yabo da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da salatin nan, to waɗannan su ne rayuwoyi da ya kamata a rayu da shi, wato shi ne abubuwan rayuwa da ya kamata a kansa nake rayuwa, kuma shi nake kira ga kowa ma ya zo ya ɗauki wannan a matsayin shi ne abinda za a rayu a kai. Mun zo ƙarshen harafin kenan, sai mun sake dawo nan gaba insha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aqdim dalil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Assalamu alaikum.